kazaya wadata ala gadi dhawdin la hina birni
dadi dadanda tiyo ala gadi dhawdin la hina birni
janati akwazancin waka inna kida cikin akwayala gagar ba to ya zauna alanna na iske lauya garba gwanina
dadi dadanda tiyo ala gadi dhawdin la hina birni
yo gashi wu ajilan waka bakon manir bawan Allah ga dan jawaru sai da Allah babba na go baudin lahi